na shaye shaye na ajiye kayan maye yanzu sai dai mun yaye ba mu gayan kawaye ba mu gayan abokanai komai nake ina sane gidani ne ke jefa ne saboda nayi hankali a daki dan mu babu wanda ke talima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba ne fari ne ki ba ni madana ta ba yanzu na bai bai bi ba ya kamata dan uwa ka daina shaye shaye ya kamata yar uwa ya ajiye kayan ma daina shaye shaye mu ajiye kayan ma mun daina shaye shaye ya kayan maye
to menene ni ba shaye shayen ma abunda yakan iya saka zagi mama wallahi in baka fara ba karka soma in kuma har ka leko ne masaka koma wallahi ba na so ne kai na dama ko kuma ka tsinci kanka komar hukuma sai shirye walima so a ci ganima tunda na riga da nayi dan cinima
a daki dan mu babu wanda ke talima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba ne fari ne ki ba ni madana ta ba yanzu na bari bai bi ba ya kamata dan uwa ka daina shaye shaye ya kamata yar uwa ya ajiye kayan ma daina shaye shaye ya kayan maye daina shaye shaye mu ajiye kayan maye daina shaye shaye mu ajiye kayan maye.